sashen Hausa na muryar Amurka ce magana akan mitoci 22 25 da kuma 16 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Normal da Lord da kuma Niya kana masu na'urar computer suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Assalamu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau juma'a babban rana 28 ga watan afrilu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga birnin Washington DC tare da Nasir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Naziru ba mu dandanan labaran
A jiya Alhamis masu zanga-zanga suka afkawa majalisar Macedonia dake birnin Skopje inda suka rika jifa da kujeru gami da farwa ƴan majalisu bayan sun zaba dan asalin Albania a matsayin kakakin majalisa. Gwamnatin kasar Korea ta Kudu ta yi watsi da kiran da shugaban kasar Amurka Donald Trump yayi na cewar sai ita Korea din ta biya dala Amurka biliyan 1 akan garkuwar makami mai lazami na THAAD a takaice da za a girka a kasar.
Kuma da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta ce za ta sa kafan wando daya da ma wasu yadda maganin rigakafin cutar sankarau.
Duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya ne kuka da kanshi. Dan abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan dabi'a ba.
A can jamhuriyar Niger kuma masu kare haƙƙin bil'adama ne suka nemi gwamnatin tarayyar ƙasar da ta yi wani abu game da rage cunkoson gidajen yari.
Gidajen kasuwa wanda na sabu sun ka bari gado na. Tun suna daukar mutum 200 har su kai yau mutum dubabe a cikin su kamar bisa shi suna tare wuri guda
ah kuma muna da rahoto akan sake kulle ajiyar wato banki na tsohon matan shugaban kasar Najeriya sai kuma Mahmud Lalo da zai shigo da shirin sa na duniyar Amurka amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Masauraro assalamu alaikum Gwamnatin kasar Korea ta Kudu ta yi watsi da kiran da shugaban kasar Amurka Donald Trump yayi na cewa sai ita Korea ta Kudu ta biya dala Amurka biliyan 1 akan garkuwar makami mai lanzami na THAAD a takaice. Ma'aikatar tsaron kasar ta ce ita ta fitar da sanarwa a yau Juma'a wadda take cewa babu wani sauyi tsakanin yarjejeniyar da aka kulla wadda take tsakanin Korea ta Kudu da Amurka cewa gwamnatin Korea ta Kudu za ta bada wuri da kuma kayan aiki yayin da Amurka za ta dauki daurin kudaden da za a kashe wajen kafa garkuwar ta THAAD tare da gyara da kuma gudanar da shirin An cimma yarjejeniyar girke garkuwar ta makami mai lanzami na Amurka a lokacin mulkin tsohon shugabar kasar Amurka Barack Obama da kuma tsohon shugaban kasar Korea ta Kudu Park Geun-hye. Park ta yi nasarar barin kafa garkuwar ya faru da ƴan majalisu ta ne ta hanyar tabbatar musu da cewa babu wani ƙarin kuɗi da za a kashe yayin girke garkuwar. Amma a yayin wata ganawa da shugaban kasar Amurka ya yi da kamfanin dillancin labarai na Reuters a Washington. Ya ce yana son Koriya ta Kudu ta biya kudin garkuwar. Wani tsohon jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya ce abinda za a kashe a kafa garkuwar ya kai kimanin dala Amurka biliyan 1.2.
Kungiyar Taliban ta kaddamar da zazzafan harin da ta yi wa lakabi da kakar hari a kasar Afghanistan inda ta ce za ta kai harharai ne kawai akan dakarun Amurka da ke jagorancin manyan kasar nan har sai sun janye a wani bayani da suka bayar a yau Juma'a. Ga manema labarai, 'yan kungiyar sun ce wannan farmakin da suka yi wa lakabi da Operation Mansuri zai fara aiki a yau Juma'a dukkanin yankuna 34 da ke cikin Afghanistan din. Mai magana da yawun ministan tsaro Mohammed Radmanesh ya yi watsi da sanarwar hare-haren inda ya kira da sunan wata sabuwar farfaganda ta 'yan tsagerun da suke son kaddamarwa kan fararen hula. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa dakarun Afghanistan a shirye suke kamar yadda suke yi a shekarun baya wajen tarwatsa ƴan kungiyar Taliban da kuma wannan sabon shiri nasu da suka kira Operation Mansuri.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis masu zanga-zanga suka afkawa majalisar Macedonia dake birnin Skopje inda suka rika jifa da kujeru gami da farwa ƴan majalisu bayan sun zaba dan asalin Albania a matsayin kakakin majalisa. Masu zanga-zangar sun toshe kofofin majalisar suka hana ƴan majalisun fita yayin da suke walwala tuta a fuskokin ƴan majalisun su ne musu ihu maciya amanar ƙasa. ƴan sanda a wajen ginin majalisar sun harba gurnetin ƙarya don tarwatsa taron mutanen. 'yan majalisar na jam'iyyar Social Democrats da kuma jam'iyyar Albaniyawa sun zabi tsohon ministan tsaro Talat Zaferi a matsayin kakakin majalisa duk da kasar ba ta da gwamnati mai aiki. An ga shugaban jam'iyyar Adawa ta Social Democrat Zoran Zaev da jini a goshinsa a talabijin.
An sami nakiyoyi masu dimbin yawa a wani gida da ke garin New Haven da ke jihar Connecticut da ke arewa maso gabashin Amurka. Jami'an sanda sun ce ba san yadda mamallakin wannan nakiyoyi niyyar amfani da su ba, musamman ta ganin yadda aka sami nakiyoyin cikin kusan kowane daki a gidan. An kira 'yan sandan gidan ne sakamakon wata 'yar hayaniya da aka samu a cikin gidan. Ana tuhumar Pascal Crisio, Rana Alhamis da laifin mallaka da kuma ajiye makamashi ta da hada nakiyoyi ba ta da ka'ida ba. Mallakan nakiyoyi da aka haramta da kuma laifuka guda biyu na saka kananan yara cikin hadari. A lokacin da 'yan sanda suka isa gidan sun tarar da yara kanana da suka hada da mai kimanin shekaru 15 da kuma shekara 6 a cikin gidan. Jami'an 'yan sanda sun kara da cewa sinadarin da aka samu a gidan sun yi kama da irin waɗanda aka yi amfani da su a harin da aka kai a yayin tseren yadkanin wani a Boston. Babban jami'in 'yan sanda John Alston ya faɗa wa jaridar New Haven Register cewa yawan nakiyoyin da aka samu da sinadarai da ke cikin gidan da bakar hodar harsashi da wani abu ya faru to gaba ɗayan unguwar da duk da yake cikin lokacin za su kone ne kurmus. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu faro takun daga jihar Niger, inda gwamnatin jihar ta ce yanzu an samu raguwar bazuwar cutar sankarau a jihar har ma da jihar Zamfara. Ga wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kawa yanzu ana samun raguwar yaduwar cutar sankarau da ta barke a wasu jihohin Najeriya a ciki har da Abuja fadar gwamnatin kasar. Cutar dai ta hallaka mutane sama da 366 a cikin 'yan watanni biyun da suka gabata. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger ga abin da ya shaida mun a cikin makon jiya.
Yanzu ma a jiya mutane 336 sun rasu a kai. Gaba ɗaya kuma wanda suka kamu da ciwo ɗin 2,524. So mutane 2,000 kenan sun kama da wannan ciwo din. Jiya da ni da commissioner na Sokoto da shugaba gaba daya na control na irin wannan cututtukan da suka taso mun zo na mu meeting da su akan me ake ciki a yanzu. Abinda ake ciki a yanzu alhamdulillah a Niger da Sokoto da Kebbi da wasu jiha gaba daya an samu yanzu an tsedda mutane da suke samun cutar.
Jihar Zamfara na kan gaba a yawan waɗanda cutar ta sankarau ta hallaka, inda bayanai suka nuna cewa sama da mutane 200 ne suka mutu. To sai dai babbar matsalar da ta tayar da hankali shine na samun labarin wasu jami'an kiwon lafiya da ke sayar da maganin rigakafin sankarau din da gwamnati ta bayar domin rabawa jama'a kyauta. Abokin aiki na ɗan jarida Hamisu ɗan Jibga da ke zaune a Gusau ya bayyana irin matakan da gwamnatin Zamfara ta ɗauka domin shawo kan lamarin.
A jihar Zamfara aka samu wannan matsalar saboda a halin yanzu har ta kai kwamitin da gwamnatin jihar Zamfara ta kafa domin yaki da wannan cutar a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin jihar Zamfara Farfesa Abdullahi Shekarfi, da aka samu wasu sassa da almuttahada ga wannan kwamitin. Gwamnatin jihar Zamfara ta rushe wannan kwamitin inda dabba mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar Zamfara Alhaji Muhammadu Abubakar Gurmi jagorancin wannan kuma aka naɗa ƙwararrun mutane da zasu lura da wannan aikin, wanda haka ne aka samu nasara kawar da wannan cutar a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci.
A nan jihar Niger ma daraktan kula da lafiyar jama'a na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Usman Mohammed ya ce sun yi kashedi ga masu mugun halin sai da maganin.
Duk wanda aka kama cewa yana cikin wannan harka gaskiya zai huka da kanshi, dan abu ne gwamnati ba za ta yarda da wannan dabi'a ba, wanda muna ganin mutane suna neman suna bukatan taimako, gwamnati ta kawo taimakon kuma suna karban kuɗi da kamata ba. Na ce za mu bincika mu gani, muka tabbatar duk wanda aka kama yana cikin wannan harka insha Allah za hukunta shi.
Kawa yanzu dai jami'an kiwon lafiya a jahar Niger sun ce sama da mako guda kenan ba a samu labarin bullar cutar ta sankarau ba a nan jahar Niger. Yan banda mutum guda da aka samu a jiya Alhamis a garin Yangalu dake yankin karamar hukumar Magama wanda shi ma a yanzu haka likitoci na yin gwaji akan shi domin tabbatar da cewa cutar ce ta sankarau ko ba ita bace. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
To Allah ya ƙara kare mu. A can babban birnin tarayyar Najeriya ko Nasiru Adamu Elkai ne ya aika mana rahoton da ke cewa wata kotu a Lagos ta sake bada umarnin kulle ajiyar matar tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, wato Patient Jonathan. Ga Nasiru din da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lamarin na kudin Patient Jonathan a bankin Sky $5,500,900 ya zama kongamakon baya biyo bayan sake umarnin rike kudin da babbar kotun tarayya ta Lagos ta yi. Rahotanni sun nuna annuwa Patient din da farko ta ci nasarar ɗibar $100,000 daga majiyar bayan yunkurin ɗaukar $5,500,000 da bai samu ba saboda a lokacin bankin ya ce ba shi da waɗannan kudin. EFCC dai ta janye buƙatar dakatar da buɗe majiyar da mayar da hankali kan wasu ma'ajiyoyin masu dangantaka da Patient. Kotun ta amince da janye buƙatar amma ta tsaida ranar 15 ga watan gobe ta zama ranar bayanan kariya ga dukkan sassan da ke cikin shari'ar. Kakakin shugaban Najeriya Garba Shehu ya ce dama wannan bude ya susu na zargin Patient da sauransu wani koma baya ne na wucin gadi ga yaƙi da cin hanci a Najeriya.
Wato tsatsauran hukunci wanda za a ce an ɗauki wani babba in kamar kwanan baya da aka ce ga wani gwamna gaba ɗaya an ɗauka an kai kurkuku saboda wannan abu. Wato ai da wani ma ya fi ƙarfin ma a je a tambaye shi a ce wai ina kuɗin jama'a da aka baka. To kuma saboda haka a wannan lokaci da ake kokari a kawo irin wannan kikkiawan misali kuma ya zama na cewa kotun suna watsi da irin maganganun da ake kaiwa gaban su akan wannan, to ai dole a samu damuwa. Kuma tabbas shi yasa shi mataimakin shugaban kasa ya kira wani taro na gaggawa wanda aka samu halartar mai baiwa gwamnati shawara akan shari'a, wato Attorney General da shugabannin hukumomi na bincike kamar na sirri na DSS da su EFCC da ICPC duk dai aka kirawo su dan aji ta bakin su shin wannan matsala daga ina take tasowa, daga bangaren gwamnati ne wajen shirin da ake yi kafin aje gaban alkali ko kuma a sakacin daga can ne bangaren shari'a, tunda can din ma akwai zarge-zarge da yawa da ake yi akan yadda suke gudanar da nasu aiki.
Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Mago ya nuna damuwa ga yadda kotuna ke tafiyar da shari'un almudahana da lasar takobin ci gaba da aiki don hukunta duk waɗanda suka yi zarmiya.
Ba wani dan bokon da zai tsaya ya ce ya cuci Najeriya ya ɗauki kuɗin jama'a a ce za a bar shi ci, sai dai ba mu sani ba, ba sani ba sabo.
Masana shari'a da dama na da ra'ayin kotuna na musamman ne kadai za su iya shari'un satar dukiyar gwamnati da hukuncin da ya dace kuma kan lokaci. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar ko kungiyoyi masu zaman kansu ne suka nemi gwamnati da ta yi wani abu game da cunkoson gidajen yara a ƙasar. Ga su lafi muna barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gidan kaso na birnin Yamai na daga cikin mafi fama da cunkoson fursunoni a nan Nijar, inda a halin yanzu ake tsare da mutane maza da mata sama da 1,000. Alhali girman ɗakunan wannan gidan yari da aka gina a 1947 bai fice ɗaukar 'yan kaso 300 da 'yan ka ba. Dalili kenan da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka gargaɗi hukumomi su yi wani abu a kai don inganta yanayin rayuwar fursunoni a wannan lokaci da ma'aunin mizanin zafi ke gwada digiri Celsius 44 zuwa 45. Malam Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Voix des Sans Voix.
Kuma yawanci duk inda ka diba cikin ƙasa gidajen kaso wanda na saru sun ka bari gadona tun suna ɗaukar mutum 200 har su kai yau mutum dubabe a cikin su kamar bisa shi suna tare wuri guda. To ka gani wannan abu dole a samu matsala ta lahiya, dole a samu matsala ta yanayin rayuwa dangance da irin wanga zahi da aka yi na digire wajen 43 ko 44 cikin garin Yamai. Ko gidanka kake kana ganin irin matsala yanda take, inda adda hili balle su da accin ko sauri guda wani sai ya gurgusa ne samu ya zamana ga yanayi na tsafta, akwai tsohi cikin su, akwai yara cikin su, akwai mata cikin su, akwai mutane waɗanda ƙoshin lahiyar su bai ba su dama su huskanci irin wanga matsala ta zahi ko kuma cinkoso yanda ake ciki.
Akan wannan korafi na ƴan rajin kare haƙƙin jama'a, hukumomin shari'a sun danganta wannan al'amari da halin tsaikon da ake huskanta wajen harkokin tafiyar shari'a a wannan ƙasa. Matsalar da mai shigar da ƙara da sunan gwamnatin Niger Procureur Shaibu Samna yace ta samo asali daga rashin yawan ma'aikata a mashara'antun ƙasar.
Kun san da mutanen Yamai sun ƙaru. Yau mun yi mutum miliyan guda da 200. Wannan jijin bincike da wurin ɗakin shari'a 24 a akwai. Kowane jijin bincike, kowane ɗakin shari'a yana da ɗan kaso wanda yake aiki bisan su, wanda yake da takardunsu. Sai ya Allah sai wannan shifurkin ya sake. Dan kullun cikin shari'a ake, kullun cikin sauraron mutane ake.
Domin sassauta matakan bayar da ajiyar mutanen da ake caji kafin su huskanci hukuncin kotu, hukumomin shari'ar ta Nijar sun sanar da shirin bullo da wasu hanyoyin shiga tsakani.
Ministan na gidan shari'a ya bada umurni, ya ce a yi kungiya nan ga wadda daga nan wajen biro kina wanda za ta kula da duk haraka komisariya na cikin Yamai. Su ne za su tattauna da polisai, kuma sun kire duk polisai da a cikin faɗin Yamai sun tattauna da su don su gani su wani ƙaramin lahi, wani faɗa nan, wani cin amana nan wanda bai kai baka ba. Sai a diba ganin ta yaya ne za a samu a ciwo kanshi daga nan gidan komisariya a kashe kuta.
To amma masu kare haƙƙin ɗan adam na cewa mataki mafi fa'ida ga matsalar cinkoson fursunoni a Nijar shine
a tunkare abu yanda za a maganin shi bisa tsawon lokaci. Yau ba a ci gari kamar Yamai capital babban birni a ce gidan kaso da gudana adakwai tun na mulkin mallaka tun wanda na tsaro sun kabar muna. Wannan ba gaskiya ne ba.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mai daya matsayarka Abubakar a ɗauki batun mai gaskiya, mai daya kore Yamai
to Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cutar suke kawowa, wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing, wato haɗa baki da baki, ko kuma an ko cokali a ce wani da wani, ko ɗan straw da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush, ko kuma taba da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi, shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a, ko ya ci abinci, ko ya fito daga banɗaki, ko kuma watakila ya yi cakuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana so mutum ya zama cewa jikinsa garko, jikinsa na da ƙarfi, sai samun wasu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya riƙa cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye, da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina ganin aka bi waɗannan abubuwa insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara akwai allura rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan cuta na sankarau. Allah ya sa mu dace.
To Allah ya ƙara kare mu. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogon nan ya ce karfe 11 na safe da minti 19. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne, inda zai shigo da bayanai daga wata ziyara da aka shirya wa 'yan jarida daga sassa daban-daban na duniya zuwa nan Amurka, inda ɗaya daga cikin waɗannan 'yan jarida da suka samu halartar wannan ziyara shine ɗaya daga cikin wakilanmu na Abuja, wato Hassan Maina Kaina, wanda shi zai karbi iyakar shirin a wannan lokaci, kuma ya yi mana dubi ne kan yadda mutane ke kallon Amurka a matsayin ƙasa. inda ya tattauna da wasu mutane da yake cibus da su yayin da yake kan hanyar sa ta zuwa nan Amurka ciki har da wasu Amurkawan da ke zaune a nan. Hassan Gareka.
Amurka na nufin abubuwa da dama ga mutane da dama. Ya danganta da yadda mutum ke kallon al'amura a wannan ƙasa. Wasu na wa Amurka ganin akaran bana mai shiga shirin ba shano. Wasu ko na mata kallon ƙasar da ke tsayawa tsayin daka wurin tabbatar da daidaito, siyasa da diplomasiya a siyasar duniya. A kan hanya ta zuwa nan Amurka daga birnin Jamus, na yi kicibus da wata 'yar ƙasar Moldova, Mrs. Volosinovich, kuma na tambaye ta, idan aka ce Amurka shin me ke fara zuwa tunaninta?
Everyone knows about Hollywood.
Kowa ya san batun masana'antar fim na Hollywood. Kuma da dama daga cikin 'yan ƙasar Moldova na zuwa Amurka don samun rayuwa mai daɗi. To ko yanzu ke me za ki je ya Amurka?
For a holiday firstly, but I like making new friends.
Zan je ne domin hutu. Amma ina son samun sabbin abokai da yadda suke tunani. Don karawa kaina karsashi. Muna dai kusan tunani daya. Moldova kamar Jamus, Romania duka mu turawa ne. Amma kasan Amurka na gaba da mu turawa. Nesa ba kusa ba. Wannan ɗaya ne daga cikin abin da muke gani. Ina son binciko yadda mutane ke tunani. Don na sami sabbin dabaru da zan iya amfana da kaina a rayuwata da su.
Find out new ideas which I can use in my work, in my life.
To shin me ke burge ki game da Amurka?
That they are interested in young people.
Amurka na da sha'awa akan manyan gobe. Suna zuba jari sosai akan matasansu. Ba ma na Amurka kadai ba, har ma da na sauran duniya baki daya.
Not just from United States, but all around the world. So, I don't want to come in this. Really, I don't want to.
Li Yongpan, 'yar kasar China ce, kuma yanzu haka tana kokarin zama ba Amurkiya. Da a halin yanzu ke kokarin koyon turancin Ingilishi saboda shauƙinta ga Amurka, ga abin da ta shaida min.
American lady, I think it's good.
Amurka na da kyau. Galibinsu jajirtattu ne. Ina son tsarinsu na bar mutum ya faɗi albarkacin bakinsa ba kamar sauran ƙasashe irin namu ba. Za ka washe bakinka ka faɗi duk abin da kake so. To koya kike ganin samun dama a Amurka?
Oh, opportunity. That depends on what kind of opportunity.
Ai dama ya danganta da abin da ake magana a kai. Akwai dama mafi sosai a Amurka. Amma fa sai ka zagi damsi ka aiki tukuru.
People they really work hard.
To su Amerikawan yaya suke ganin kasar tasu a halin yanzu? Wannan ita ce tambayar da na yi wa ɗalibi Peter, da shi ma na haɗu da shi a cikin jirgin sama daga birnin Newark zuwa Raleigh.
I think that like America is in a like a little bit of a tough time right now because with the recent election I think a lot of our country is a little bit polarized.
Ina jin Amurka yanzu mun dan shiga wani hali mai wuya kadan saboda zaben da aka yi na shugaban kasa ya soya farraka kanmu kadan dan a wancan lokacin gaskiya har na cika da fargaba amma yanzu kaga al'amura suna da daidaita.
I mean it's been like I'm happy like living here and I feel like I'm very grateful to live here so
to a matsayinka na ba Amurke ya kake kallon kasar taku?
I guess yeah just the opportunity is what I would come to mind because I feel like being born here and living here I
dama da damamaki ina kasan nan zan iya yin abubuwa da dama in ina son yin wani abu kuma in na zage to zan iya. To ta yaya kake fahimtar sauran Amurkawa ƴan uwanka?
You work hard. America as a whole there is like a sense of patriotism even though like I said
akwai haɗin kai da tsayuwa kan manufofin ƙasa da kishin ƙasa duko da bambance bambancen da ke tsakanin mu.
Like in some ways we are polarized in our opinions.
To masu sauraro an muka kawo ƙarshen wannan shirin na duniyar Amurka.
To
mako mai zuwa za ku ji yadda wannan ziyara ta su ta kaya wacce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shirya wa 'yan jarida daga sassa daban-daban na duniya. Yanzu a madadin shi Hassan da sauran daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To madalla, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Sakon farko ta fito ne daga Lawal Sani na Kawu Daura, inda ka ce hakika kama ɗin makaman ƙungiyar Boko Haram da rundunar sojin Najeriya ta yi wata nasara ce na ƙoƙarin da ake yi na murƙushe ƙungiyar ta Boko Haram baki ɗayanta a Najeriya. Da fatan Allah ya ƙara sojin Najeriya nasara na kawo ƙarshen ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. Matsalar ƙarancin ruwan sha ba a jihar Kano kaɗai ya tsaya ba. Wannan matsalar na neman zama gagarbadau a daukacin jihohin arewacin Najeriya, kama daga jihar Katsina, Sokoto da ma Zamfara. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ƙaranci na ruwan sha. Sako daga Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto. Shi ko Amadu manaja daga unguwar Karufin Madaki jihar Bauchin Najeriya, cewa yi murya Amurka don Allah ku isa mun da sakon jinjina ta da fatan alheri ga mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar a bisa daukan ɗawainiyar 'ya'yan talakawa marasa galihu zuwa makaranta domin inganta rayuwarsu da ma tsabtace al'ummarsa daga bakin jahilci da ya katutu a arewacin Najeriya. Da ƙashe sai wata fito daga Iliyasu Muhammad Tungan Bako, kace 'yan siyasar Najeriya a yi hattara a kuma sanin irin abubuwan da za a dinga yi domin duk abin da aka aikata hairan ko aka san haka to tabbaci hakika wata rana zai bayyana, amma an ce kuka kuciya jawabi ne.
To madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu ta yi watsi da kiran da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi na cewa sai ita Koriya ta Kudun ta biya dalar Amurka biliyan ɗaya a kan garkuwar makami mai linzami na THAAD. Ma'aikatar tsaron ƙasar ce ta fitar da sanarwa a yau Juma'a, wadda yake cewa babu wani sauyi tsakanin yarjejeniyar da aka kulla da ke tsakanin Koriya ta Kudu da Amurka, cewar gwamnatin Koriya ta Kudu za ta ba da wuri da kuma kayan aiki, yayin da Amurka za ta ɗauki nauyin kuɗaɗen da za a kashe wajen kafa garkuwar ta THAAD tare da gyara da kuma gudanar da shirin. Ƙungiyar Taliban ta kaddamar da zazzafan harin da ta yi wa lakabi da kakar hari a ƙasar Afghanistan, inda ta ce za ta kai hare-haren ne kawai a kan dakarun Amurka da ke jagorancin mamayar ƙasar har sai sun janye. A wani bayani da suka bayar a yau Juma'a ga manema labarai, 'yan ƙungiyar sun ce wannan farmaki da suka yi wa lakabi da Operation Mansuri zai fara aiki a yau Juma'a a dukkanin yankuna 34 da ke cikin Afghanistan. A jiya Alhamis, masu zanga-zanga suka afkawa majalisar Makedonia da ke birnin Skoy, inda suka riƙa jifa da kujeru game da farwa 'yan majalisu bayan sun zaɓi ɗan asalin Albaniya a matsayin kakakin majalisa. Masu zanga-zangar sun toshe ƙofofin majalisar, suka hana 'yan majalisun fita yayin da suke walwala tutoci a fuskokin 'yan majalisun, su nemi su ihun waciya amanar ƙasa. 'Yan sanda a wajen ginin majalisar sun harba gurnetin ƙarya don tarwatsa taron mutane da suka taru a wurin.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin, sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shiri, amma kafin mu tashi bari mu yi zumunci. Ga dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga Alhaji Jabbo da Alhaji Tofa da Alhaji Algana wato Albas da Alhaji Ado Dan Sudu, dukkansu a kasuwan 'yan canji da ke tashin jirgin sama na Murtala Muhammad da ke birnin Eko. Yanzu Amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taya ni gabatarwa, da Saida Hamdul da injiniyanmu. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe, wanda Usman Ahmed Kabara da tawagarsa za su gabatar, wato Safi Nasara Sodangi da Maryam Bugaji. A yi saurare lafiya.